الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Safar 18 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 28 ga watan 10 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul fada'il darasi da ya gabata mun shiga fasalin da ke bayani game da sunnoni waɗanda ake kiransu ar-rawatib ma'ana sallolin da ake kiransu ar-rawatib su ne nafilfilin da suke tafi da salloli na farilla wasu sukan kasance gabanin sallah ta farilla wasu ba sukan biyo bayanta da bayani game da mafi karancin wato ita nafilar kuma da mafi cika da abin da ke tsakankaninsu wanda mun wuce da hadisin Ummu Habiba ita ce Ramla bintu Abi Sufyan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma min abdi muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yawmi 12 raka'a tatawwu'an ghayra al-farida illa banallahu lahu baytan fi janna wato babu bawa muslimi wanda a kowane yini zai yi sallah saboda Allah raka'a 12 ta nafila ba farilla ba face sai Allah ya gina masa gida na musamman a aljanna ma'ana duk musulmin da zai sallaci raka'a 12 a tsawon yininsa da daransa to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida na musamman a aljanna shine kamar yadda bayani ya gabata waɗannan nafilfili su ne ake kiransu ar-rawatib wanda hudu na kasancewa gabanin az-zahr kamar yadda aka samu kadi a cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisin na Ummu Habiba sai take cewa manzon Allah ya ce arba'an qabla az-zuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla as-subh aw kama qala manzon Allah yake cewa hudu kafin az-zahr mutum ya yi biyu ya salamci ya yi biyu ya salamci sannan biyu bayan az-zahr in an hada kenan sun zama shida sannan biyu bayan magariba sannan kuma biyu bayan sallar isha sannan biyu kuma gabanin sallar asuba tare da cewa biyu na bayan magariba da biyu na bayan isha kamar yadda hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi su ne a gida biyu na bayan magariba da biyu na bayan isha. To haka su ma wannan hudu na gabanin azhar da biyu na bayan azhar in so samu ne su ma su kasance a gida shi yafi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu salati almar'i fi baitihi illa almaktuba aw kama qala. Manzon Allah yake cewa fiyayyar sallah ta mutum ita ce sallah a gida, manzon Allah yace sai dai ta farilla. Don haka duk wata sallah ta nafila yinta a gida wato yafi lada akan yinta a masallaci. Don haka kenan wannan hudu gabanin azhar da biyu bayan azhar wannan kenan in baka samu bayin su a gida a masallaci ma ana iya yin su, amma su biyu na bayan magariba da biyu na bayan isha yin su a gida yafi dacewa game da yin su a masallaci. Ka yi su a gida yafi ka yi su a masallaci, saboda wannan nasi ne Ibnu Umar yake cewa biyu manzo Allah yakan yi su bayan magariba a gida, sannan kuma yakan yi raka'a biyu bayan sallar isha su ma a gida. In an hada kenan ya zama goma, sannan biyu gabanin sallar asuba su ne ake kiransu da suna raka'atul fajr. To waɗannan sha biyu su ne ake kiransu ar-rawatib. An gane ku, sakamakon duk wanda ya nace a kansu ya kiyaye su yau da gobe, to Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Idan wani uzuri ya gitta ma mutum bai samu ba yayi, misali ka zo masallaci an tada ikamar sallah kai kuma baka yi ba wannan hudu na bayan na gabanin azhar, to idan an gama sallar azhar sai ka yi kenan biyu wanda ake yin bayan azhar, sannan in an gama sannan sai ka tashi karamo wannan raka'ar hudu, kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce. An gane ko? In mutum bai samu ba yin su gabanin azhar din, to yakan iya ramu su wato bayan an gama azhar kenan, amma kafin ya ramu su sai yayi wanda kenan lokacin ta yake nan biyun da ake yi na bayan azhar, sai in kayi su sannan ka ramu wannan. Ita la asar babu sunna ratiba gabanin ta ko bayan ta, ita babu. Sai dai akwai wani hadisi duk da cewa za a bi mu bashi mu bincika game da darajar shi ya inganta ko bai inganta ba, hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka rawaito cewa ya faɗa rahimallahu mur'an salla arba'an qabla al-asr. Manzo Allah ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya sallaci raka'a hudu kafin al-asr. To amma wannan dai ita bata cikin ar-rawatib, bata cikin kenan sha biyun da ake nihi, ko da shi hadisin ya inganta to amma baya cikin jumlar wannan sha biyu. Sannan haka kasancewar idan an yi kiran sallah kafin a tada ikamar sallah, to shi ma anan akwai nafila ta musamman kenan, mutum ya tashi yayi nafila raka'a biyu a kadan kai raka'a biyu, kamar yadda hadisi ya gabata, hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli adhanaini salatu baina kulli adhanaini salatu baina kulli adhanaini salatu a karo na uku sai ce liman sha'a. Manzon Allah yace tsakanin dukkan kiran sallah da tada ikama, manzon Allah yace akwai sallah ta nafila, sai da maimaita su. Dan haka in an yi kiran sallah an gama kafin a tada ikama, to ka tashi kai nafila a kadan kai nafila raka'a. Haka in an yi kiran sallah na magariba kafin a sallace ta, shi ma anan akwai nafila. A hadisin Abdullahi Ibn Mughaffal, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib, qala fi ath-thalitha liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna. Manzon Allah yake cewa ku yi sallah gabanin magariba, ku yi sallah gabanin magariba, ku yi sallah gabanin magariba. A karo na uku sai manzon Allah ya ce ga wanda ya so, dan kin dan jin tsoron kar wasu su mai da abun sunna ce wadda take mai lazimta yau da gobe, cewa a kullum ba kai magariba ba sai kai wannan nafila raka'a biyu, don haka a karo na uku ya ce liman sha'a. abinda ake nihi kenan da sunna anan shine at-tariqa al-mustamirra, kenan kar mutane su mai da abun hanya ce madawwamiya, koda za a dan jinkirta sallah ta magruba ku ce sai kun yi wannan nafila raka'a biyu. Dan haka a karo na uku yace liman sha'a, wannan ita ma nafila ce wadda take mai zaman kanta amma bata cikin wadannan ar-rawatib. To haka bayan gama sallar juma'a, kamar yadda ya gabata a hadisin Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a biyu, shine yace wa raka'ataini ba'da juma'a, da raka'a biyu bayan gama sallar juma'a. Tare da cewa akwai hadisi na cikin sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa da mu, idza salla ahadukum al-juma'a, idza salla ahadukum al-juma'a falyusalli ba'daha arba'an aw kama qala. Manzon Allah yace idan dayan ku ya sallaci sallar juma'a, manzon Allah yace ya sallaci raka'a hudu bayan ta. In kai juma'a, manzon Allah yace kai raka'a hudu. To wannan shi hadisin fada ce, manzon Allah ya ce in dayan ku ya sallaci sallar juma'a ya yi raka'a hudu, shi kuma wannan aiki ne. Shi Ibnu Umar ya rawaito cewa bayan sallar juma'a manzon Allah yake yin raka'a biyu. To malamai suna da ka'ida, idan wato fada ta cika ru da aiki to ana gabatar da fada, idan misali aka samu cin karo da juna tsakanin aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadar sa, to ana gabatar da fadar akan aiki. Kaga shi iya abin da yake, in ya gama sallar juma'a manzon Allah yake yin raka'a biyu. To amma Musa yace idan ɗayan ku ya sallaci sallar juma'a bayan ta, manzon Allah yace yayi raka'a hudu. Dan haka anan wasu malamai suka ce mutum yayi raka'a hudun shine yafi dacewa. Wasu suka ce a anan in a masallaci ne zaka yi sai ka yi hudu, in kuma a gida ne zaka yi sai ka yi raka'a biyu, kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin biyun bayan gama sallar juma'a a gida. Wasu kuma suka ce a wannan yana nuna sauƙaƙa ma al'umma, kenan wata rana mutum yayi biyu, wata rana yayi hudu. Sai dai fadakarwa a nan, ba a yin nafila kai tsaye bayan gama sallar juma'a. Idan an gama sallar juma'a, in ma za ka yi nafila to sai ka canza gu, ko ka tashi ka fita daga cikin masallaci sannan ka dawo, ko kuma ka yi zance, wanda zai nuna kenan akwai tsakani, akwai bambanci tsakanin ita sallar ra'a gama kenan da nafilar da za ta biyo baya. Amma ana gama sallar juma'a ka tashi a mahallinka ka yi sallah ta nafila, to wannan ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga Muawiya, Allah ya kara masa yadda. To haka su kansu salloli waɗanda suke na nafilfili, ana buƙatar in an gama sallah ta farilla, in zaka yi kenan ya zamanto ka zo da abin da zai bambanta tsakanin ita wannan farilla da nafilar da zaka yi, kenan ka gama azkar, ko kuma ka tashi ka fita, ko kuma ka canza gu sannan ka tashi kai nafilar. To haka akwai kuma wadda take mai zaman kanta, wadda zamu iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a na cewa, wato yake nuna mana cewa duk mutumin da ya sallaci sallah ta nafila raka'a hudu gabanin azhar, hudu bayan azhar, to Allah zai haramta ma wuta cin naman sa, wato abubakiya ba. Sannan babi na gaba wanda muka gama, baban da ke bayani game da karfafa mana wato raka'o'in al-fajr, cewa sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta rawaito mana hadisi, take cewa lam yakun annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajr. Take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba akan wani abu wanda yake na nafilfili mafi tsananin bibiya sama da raka'atul fajr, ma'ana duk a cikin salloli na nafilfili babu sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bibiyar ta sau da kafa, yana ce akan ta a cikin hali na zaman gida ko hali na bulaguro sama da raka'atul fajr, ko yana cikin hali na bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barkata. kuma haka ya faɗa yake cewa raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Manzo Allah yace raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba, manzo Allah yace sun fi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Da a ce ka rasa su gara, a ce ka rasa duniya da abin da yake cikin ta gaba daya, a ce duniya da abin da yake cikin ta gaba daya naka ne ka rasa, da a ce ka rasa raka'atul fajr. A wata riwaya yake cewa lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an, manzo Allah yake cewa wallahi waɗannan raka'o'i biyu na asuba, manzo Allah yace na wato na al-fajr wanda ake yin su gabanin sallar asuba, manzo Allah yace wallahi su na kuso akan duniya gaba ɗaya, ma'ana gara a bani su a hanani duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya. Wannan yana nuna mana sunna ce wadda take mai ƙarfi ita wannan raka'atul fajr. Da haka bayani ya gabata ga duk wanda raka'o'in al-fajr suka kuce masa, to yakan iya rama su kai tsaye bayan an gama sallar asuba. In an gama sallar asuba ya gama azkarinsa, to sai ya tashi ya ramo su zikirin da aka sunnanta mana bayan kowace sallah ta farilla kenan. In an salamce game da sallar asuba, ka gama waɗannan azkar da aka sunnanta mana, to sai ka tashi ka ramo su. Kuma yin haka kin shi yafi dacewa. Dama ta biyu kana iya bari sai in rana ta hutu ta dan ɗaukaka sannan ka rama. Sai dai galibi idan mutum bai samu ba ya rama kai tsaye bayan sallar asuba, in rana ta hutu ta dan ɗaukaka wani al'amari yana iya shagaltar da shi. Da haka anan malamai suka ce duk wanda ya san zai iya shagala, to abin da yafi dacewa ya rama wannan nafila kai tsaye bayan gama sallar asuba. Dalilin da yake tabbatar da halaccin rama ta kai tsaye bayan sallar asuba na cikin wato sunan Ibn Majah, hadisi ne ingantacce. Wata rana an gama sallar asuba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani sahabi ya tashi yana sallah. Da ya gama sallar sai manzo Allah yake tambayar, sai ya ce yanzu ko wace sallah ce kake? Sai ya ce ya rasulullahi raka'o'i biyu ne da ake yi gabanin sallar asuba suka kuce mu, su ne na ramo a yanzu. Manzo Allah bai tanka masa ba, bai masa musu ba. Wanda wannan ana kiranta sunna ta tafriziyya, duk abin da aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba, to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi ne, saboda baya ganin kuskure ya kyale. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu takfifi raka'atayi al-fajri wa bayani ma yufra'u fihima wa bayanu waqtihima wa bayani waqtihima. Ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana yusalli raka'atayn khafifatayn bayna an-nida'i wa al-iqamati min salati as-subh, muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin lahumā yusalli raka'atayn al-fajr idha sami'a al-adhan fa yukhaffifuhuma hatta aqul hal qara'a fihima bi ummi al-qur'an. Wa fi riwayatin li muslim كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع صلى الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون وفي رواية وفي الآخرة التي في سورة آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن ما لم الله يجكنسا نفقه ونم بابيني وندكي بياني جمد أبندي زورك منزم الله صلى الله عليه وسلم نسوقك raka'u'in al-fajr ma'ana mutun ya gajarta su kare ya tsawaita domin tsawaita su sabanin sunna ne sai ya ce wa bayani ma yuqra'u fihi ma da bayani game da abin da ya dace a karanta a cikin su wa bayani waqtihi ma kuma da bayani game da lokacin su a wani lokaci ne ake yin su a takeice shi baban kenan yana da gaba uku gaba ta farko sauƙaƙa raka'atayil fajr kar mutun ya tsawaita su kenan mutun ya gajarta su gaba ta biyu bayani game da abin da ya dace na alqur'ani a karanta a cikin su gaba ta uku shine bayani game da lokacin su a wani lokaci ne ake yin raka'o'in alfajr to shine malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana faɗa take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subh wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sallaci raka'a biyu waɗanda suke masu sauki kenan waɗanda ba su da tsawo tsakanin gama kiran sallah da ta da iqama na sallar asuba kenan bayan gama kiran sallah na sallar asuba da abin da ke tsakanin zuwa ta da iqama a wannan tsakanin manzon Allah yakan yi raka'a biyu waɗanda suke gajeru kenan kaga a takeice wannan hadisi yana tabbatar mana cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan takaita su kar mutun ya tsawaita kuma bugo da ƙari hadisin yana nuna mana lokacin yin su shine kenan bayan kiran sallah na sallar asuba kenan kafin a sallaci sallar a wannan tsakani ne ake yin su shine sai take cewa yake malam yake cewa wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim yusalli raka'atayil fajr Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci raka'o'in al-fajr idza sami'a al-adhana idan ya ji kiran sallah fayukhaffifuhuma manzon Allah yakan sauƙaƙa su hatta aqula Aisha tace har sai na fada halqara fihi ma bi ummil qur'an shin ko manzon Allah ya karanta fatiha ma a cikin su saboda yanda matukar saukakawa da yake musu rashin tsawaitawa Aisha har cewa take shin ya ma karanta fatiha a ciki amma karka fahimci cewa fa bai karanta ba saboda shi ya fada mana sallah ba ta inganta sai da fatiha shi yace mana la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallar shi ba kamar yanda wasu malamai suke cewa wai kana iya yin raka'atul fajr wai ba tare da ka karanta fatiha ba ma wai haka kawai wai dan Aisha ta ce wai halqara fihi ma bi ummil qur'an har ya kai ina cewa shin koma ya karanta fatiha a ciki to ita raka'atul fajr sallah ce sallah ko ba ta inganta sai da fatiha domin ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an to kaga wannan riwaya tana nuna matukar saukakawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba kenan anan gajartar da su sunna ne tsawaita su wannan sabanin sunna ne shine take cewa kana yusalli raka'atayil fajr idza sami'a al-adhana fayukhaffifuhuma. Wato ya kasance shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka'o'i biyu na asuba kenan na raka'atul fajr, raka'atul fajr idza sami'a al-adhana, wato da zaran ya ji kiran sallah. Fayukhaffifuhuma, manzon Allah sai ya sauƙaƙa su, hatta aqula, har ya kai ina faɗa ina cewa halqara a fihi ma bi ummil qur'an, shin ko ya karanta fatiha a cikin su, saboda matukar sauƙaƙawar da yake musu. Don haka shi ma wannan hadisi yana nuna mana lokacin yin waɗannan raka'o'i guda biyu shine kenan bayan kiran sallah. Idan ka ji an yi kiran sallah na shigar lokaci na sallar asuba, to a lokacin nan mutum, a lokacin nan ne mutum zai tashi ya yi su. A wata riwaya ta al-Imam Muslim, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana yusalli raka'atayil fajr idza sami'a al-adhana wa yukhaffifuhuma wa fi riwayatin idza tala al-fajr. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci raka'o'i biyu na al-fajr, wato idan ya ji kiran sallah, kuma yakan sauƙaƙa su. A wata riwaya idza tala al-fajr, idan al-fajr ya keto. Fa'idar wannan riwaya na cewa idza qala al-fajr, idan al-fajr ya keto, kenan koda baka ji ba an yi kiran sallah, idan ka fuskanci gabas kaga al-fajr ya keto, to zaka iya tashi kai koda ladani bai yi kiran sallah ba. Kenan lokacin yin su shine bayan ketowar al-fajr, domin daman shi ladani amuntacce ne game da kula da shigar lokaci. In ka ji ladani ya yi kiran sallah ya sanar da cewa lokacin asuba ya yi, to koda baka fito ba ka fuskanci alƙibla kaga cewa alfujir ya keto, kana cikin ɗaki sai ka tashi kai. In kuwa ka fito kaga alfujir ya keto, koda baka ji kiran sallah ba sai ka tashi kai raka'atul fajr ɗinka. Don haka dai wannan yana nuna mana kenan lokacin yin ta shine bayan ketowar alfujir. Duk wanda ya yi ta kafin alfijir ya keto, to ba ta yi ba. In akan kuskure ya yi, kenan bayan alfijir ya keto sai ya tashi ya sake. Sannan hadisi na gaba, hadisin Hafsa, Allah ya ƙara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza adzana almu'adhdhinu lis-subh, idan ladani ya yi kiran sallah na sallar asuba, wa bada subuh, kuma asuba ta bayyana ma'ana alfijir ya keto, sallar raka'ataini khafifataini, manzon Allah yakan tashi ya sallaci raka'a biyu waɗanda suke masu sauki, manzon Allah baya tsawaita su. Haka ita ma Hafsa ta rawaito kamar yadda Aisha ta rawaito. In alfijir ya keto, ladani ya yi kiran sallah, manzon Allah yakan tashi ya yi raka'a biyu amma baya tsawaita su. A wata riwaya ta al-Imam Muslim, Hafsa take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala'a salla al-fajra la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan al-fajr ya keto, to manzon Allah yakan tashi ya sallaci raka'o'in al-fajr raka'o'i guda biyu. Tace la yusalli illa raka'ataini khafifataini, baya sallatar komai na nafila, wato face waɗannan raka'o'i guda biyu. Don haka in alfijir ya keto, to ba maganar mutum ya shagala da wata nafila, waɗannan raka'o'i biyu kaɗai su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Allahumma, sai dai in mutum ya yi su a gida da ya zo masallaci ba a tada iqamar sallar asuba, to a nan kuma baya halatta ya zauna ba tare da ya yi tahiyyatul masjid, domin ita tahiyyatul masjid zaman kanta take sababin abin da yake janyo ta shiga masallaci da nihin zama. Duk wanda ya shiga masallaci da nihin ya zauna, to matukar yana da tsarki, yana da arwalla, baya halatta ya zauna ba tare da ya yi nafila raka'a. Kenan in ka yi raka'atul fajr a gida, idan ka zo masallaci ba a tada iqamar sallah, to za ka yi tahiyyatul masjid sannan ka zauna. In kuwa misali baka yi ba a gida, ka zo masallaci, to a nan in ka yi raka'atul fajr ta tsaya maka matsayin tahiyyatul masjid, daman abinda ba a so shine ka zauna ba tare da ka yi sallah ba. A nan in ka yi raka'atul fajr, to ba maganar yin tahiyyatul masjid. in kuma kayi tahiyyatul masjid a farko sannan daga baya kai raka'atul fajr wannan shi ma ba laifi amma in ka wadatu da raka'atul fajr ta tsaya maka matsayin wannan tahiyyatul masjid to dan haka wannan riwaya tana nuna mana kenan bayyada cewa mutun ya shagala da yin wasu nafilfili bayan kitowar alfajir kawai sai dai raka'atul fajr ita kadai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake baya yin wata sallah in dai alfajir ya keto sai raka'atul fajr shine tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala'a sallal fajra la yusalli illa raka'ataini khafifatayn wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan alfajir ya keto to yakan sallaci wato raka'atul fajr baya sallatar wata sallah sai wadannan raka'o'i guda biyu wadanda suke masu sauki anan sai dai in ka falka kuma alhali baka yi ba shafa'i da wuturi bacci ya dauke ka ko ka manta saboda duk mutumin da bacci ya dauke shi ko ya manta to shi wannan an ba shi damar da zai iya rama shafa'i da wuturi tsakanin kenan ketowar alfajr da wato sallar asuba mutum yakan iya ramu kamar yadda hadisi ne ingantacce duk mutumin da ya manta shafa'i da wuturi ko barci ya dauke shi bai samu bai sai da alfajir ya keto to wannan zai iya ramawa kenan bayan alfajir ya keto ka falka kai kuma ka manta baka yi shafa'i da wuturi ba misali to anan sai ka yi shafa'inka da wuturi sannan kuma sai ka yi raka'atul fajr sannan kuma sai aje a yi sallar asuba in kwa kaga cewa lokaci zai kurace maka to anan sai kai raka'atul fajr aje a yi sallar asuba in yaso wannan shafa'i da wuturi da kake in bayan rana ta hudu ta dan daukaka kenan ka abinda yake tsakanin hudowar ta daukakar ta zuwa sallar azhar a wannan tsakani kuma sai kai nafilfili kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin raka'a 12 idan bai samu ba yin qiyamul laylin shi a cikin dare sha ɗaya yake yi a cikin dare amma in wani uzuri ya gitta masa bai samu ba yi to idan aka wayi gari rana ta hudu ta daukaka tsakanin wannan da azhar manzo Allah yakan sallaci raka'a 12 kamar yadda zamu iske sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli masna masna wa yutiru bi raka'atin min akhiril layli yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin dare yakan sallaci sallah biyu yayi biyu ya salamci yayi biyu ya salamci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa yutiru bi raka'atin min akhiril layli sannan a ƙarshen dare kuma yakan yi wuturi da raka'a ɗaya tak kenan yayi biyu ya salamci yayi biyu ya salamci a ƙarshe sai yayi raka'a ɗaya wannan raka'a ɗaya ita ce wuturin abin da ya sallata kamar yadda a cikin wata riwaya yake ce mana salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla manzo Allah yake cewa ita sallar dare biyu ce ma'ana mutum yayi biyu ya salamci yayi biyu ya salamci sai yace idan ɗayan ku yaji tsoron ketowar alfajir manzo Allah yace yayi sallar raka'a ɗaya wannan raka'a ɗayan sai ta same masa wuturin abin da ya sallata gaba ɗaya to akan wannan ne da wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa ita sallah ta dare ba ta da iyaka iya iyawar ka za ka yi kayi biyu ka salamce kayi biyu ka salamce kayi biyu ka salamce kayi iya iyawarka a ƙarshe sai kayi raka'a ɗaya ɗaya wannan sai ta zame ma wuturin abin da ka sallata gaba ɗaya ko raka'a nawa kayi gaba ɗaya wannan ana kiran su shafa'i wannan ɗaya ta ƙarshe ita ce wuturi to amma tare da cewa su kansu waɗanda suka tafi akan cewa ba ta da adadi kayi biyu ka salamce kayi biyu ka salamce kayi iya iyawarka sun tabbatar da cewa ka takaita akan adadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a kowane dare shine yafi dacewa kamar yadda karin bayani zai zo akan abinda ya shafi kenan sallah ta dare sai ta ce wato Ibnu Umar sai ya ce wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghada manzon Allah yakan sallaci raka'o'i guda biyu gabanin sallar asuba Ibnu Umar ya ce wa ka'annal adhana bi udhunayhi ka ce kiran sallah yana kan kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan gaba tana nuna mana yanda manzon Allah yake gaggawar yin raka'atul fajr da zaran an yi kiran sallah. Kenan baya jinkirtawa da zaran kaji an yi kiran sallah na asuba, kira na biyu wanda ake yin shi domin a tabbatar mana cewa lokaci ya shiga. To da zaran an gama wannan kiran sallah kar a samu lati ka tashi kai raka'atul fajr. Ko baka ji kiran sallah ba, da zaran ka waiwaya ka kalli gabas ka tabbatar da cewa al-fajr ya keto, to kar ka yi latti ka tashi kai raka'atul fajr. Shine Ali ibn Umar yace wa ka annal adhana bi uznaihi, ka ce kiran sallah yana kan kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan da zaran an yi kiran sallah na biyu, manzon Allah kai tsaye yake tashi yayin raka'atul fajr ba tare da jinkiri ba. Shine iya abinda wannan gaba kenan take tabbatar mana. Kenan gaggauta yin raka'atul fajr bayan an tabbatar da al-fajr ya keto, to wannan sunna ne, kar mutum ya samu lati. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atayi al-fajr fil ula minhumā. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin raka'a ta farko daga cikin raka'atul fajr. Manzon Allah yakan karanta fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul baqara, shine malam yace al-ayatul latifi fil baqara shine qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا الله يكن كرنت وأنم آية ركعة تفرقك إنما بايم فاتحة أشكر ركعة الفجر. وفي الآخرة منهما ركعة تكرشي أشكر ركعة الفجر. إذا الله يكن كرنت بايم فاتحة سي كرنت فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. شيني مالن يجي يكن كرنت آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. فرقم آير شيني فلما أحس إيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. A raka'a ta biyu manzon Allah yakan karanta wannan aya. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, wa fil akhirati, a cikin raka'a ta ƙarshe yakan karanta allati fi ali imran, ayat dake cikin suratu ali imran. Shine fadar Allah subhanahu wata'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. Da ita wannan kin da waccan falamma a hasa Isa gabadayan su suna cikin suratu ali imran. Kenan anan in ma ka karanta falamma a hasa Isa zuwa fadar sa amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun, ko kuma ka karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illa Allah wa la nushrika bihi shay'a al-aya. Amma a ta farkon kenan ayat dake cikin suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ita yake karantawa a raka'a ta farko bayan fatiha. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atayi al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. A cikin raka'o'in al-fajr, a raka'a ta farko bayan fatiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta qul ya. A raka'a ta biyu bayan fatiha, wato qul huwallahu ahad. Don haka dai wannan sauƙaƙa ma al'umma ne, nau'in tawa ne. Kenan in ma mutum ya karanta waɗancan ayoyi ko kuma ya karanta waɗannan surori kenan bayan fatiha a raka'a ta farko ka karanta qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu bayan fatiha wato ka karanta kul huwallahu ahad. Sai dai wannan hadisi na gaba na Ibnu Umar ya nuna mana kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cika yi yau da gobe kenan abinda ya nace akan sa, kamar yanda anan shi Ibnu Umar yake cewa ramaktu nabiyya sallallahu alaihi wasallama shahra, yace nayi kiwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon wata guda ina dakon sa ina bibiyar shi. Wa kana yaqra'u fi raka'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, ya kasance a raka'o'i waɗanda suke gabanin al-fajr manzo Allah yakan karanta qul ya wato da qul huwallahu ahad, manzo Allah yakan karanta su. To wani yakan iya cewa kenan su raka'atul fajr bayyanar da karatu ake, a bayyanar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake domin ya karantar da jama'a cewa ga abin da ake karantawa a ciki. Raka'o'in al-fajr sallah ce ta yini, ita kuma sallah ta yini koye karatunta sunna ne. An gane ko? Abin da ya fi dacewa mutum ya koye karatun sai dai in ta fuskar karantarwa, don wanda bai san ba abin da ake karantawa ya san abin da ake karantawa, to shi ne ba laifi mutum yana iya bayyanawa. To anan duka bayyanarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake dan ya karantar da jama'a su san da cewa ga abin da ake, kuma anan yayi kusan tsawon wata guda Ibnu Umar yana kiwon shiga abin da yake karantawa, wannan dan ya nuna mana kenan ga abin da manzo Allah ya nace akan shi kenan. Kuma wannan ana buƙatar a ringa cancanzawa yau da gobe kenan, wani lokaci ka karanta waɗancan ayoyi, wani lokaci kuma ka karanta wannan. Amma abin da ya cika yi kenan a ta farko bayan Fatiha ya karanta kuliya, a raka'a ta biyu bayan Fatiha yakan karanta kul huwallahu kenan. Anan sai mu gane kenan a raka'a ta farko game da raka'atul fajr kenan, in ma mutum ya karanta qulu amanna billahi zuwa karshen aya, ko ya karanta kul ya ayyuhal kafirun. A raka'a ta biyu in ma ya karanta falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah zuwa karshen aya, ko ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum al aya, ko kuma ya karanta qul huwallahu kenan. Anan in ka karanta qulu amanna billahi, to me ya dace mutum ya karanta qul huwallahu ko qul ya ahlal kitabi, sai ya zabi ɗaya daga cikin waɗancan ayoyi. In ko mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, to abin da ya dace a raka'a ta biyu ya karanta qul huwallahu. Sannan kuma wannan yana nuna mana menene hikima anan, domin mumini ya wayi gari yana mai barranta game da shirka da mushrikai, saboda su waɗannan ayoyi da suka gabata da ita wannan qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad, ka wayi gari ne farkon abin da ka wayi garinka da shi shine cewa ba kai ba mushrikai ba, kai ba shirka ba, kai ba mushrikai. Saboda ita waccan aya ta farko ta cikin suratul baqara shine Ubangiji ta'ala yake cewa qulu amanna billahi, ku ce mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina, mun yi imani da abinda aka saukar mana, wa ma unzila ila ibrahima, mun yi imani da abinda aka saukar ma annabi ibrahim wato na littattafai, wa isma'ila da dan shi isma'il, wa ishaqa da abinda aka saukar ma ishaq, wal asbadi da abinda aka saukar ma jikoki shi ibrahim alaihi salam, wa ma utiya Musa, mun yi imani da abinda aka ba annabi Musa na at-taura, wa ma utiya Isa da abinda aka ba annabi Isa alaihi salam, wa ma utiya Musa wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, da duk abinda aka ba annabawa daga gun ubangijin su na littattafai mun yi imani da su. Sai yace fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim, ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah mu yi imani da wani, wasu daga cikin manzannin wasu kuma mu kafirce musu, mu ba ma haka, kuma mu masu meka wuya da jidabi ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga a wannan aya irin abin da Yahudawa da ƴan mushan suka yi a matsayinka na musulmi da aka wayi gari ka karanta wannan aya, to ka nuna cewa wannan abu ba ka yarda da shi ba, ba ka amince ba. Manzannin Allah da annabawa a gunmu gaba ɗaya duk ɗaya ne, Allah ne ya zaɓe su ya aiko su. Sana'a raka'a ta biyu sai ka karanta kuliya ahlal kitabi, ka ce da su ya ku waɗanda aka ba littafi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ku zo ku karbi wata kalima wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku. Wace kalima ce? Allah na abu da illallah, kar mu bauta ma kowa banda Allah, wala nushrika bihi shay'a, kar mu hada bautar Allah da wani, wala yatakhiz ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kar junanmu ya maida juna alloli min dunillahi kuma bayan Allah da ya halice mu. Sai yace fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun, in har sun juya baya sun ki karbar wannan kalima, to ku ce da su mu ku shaida ku tabbatar da cewa mu dai masu meka wuya da jidabi ne ga Allah subhanahu wataala game da tauhidi kadai tashi a cikin ibada, mu ba mu yarda da shirka ba. To kaga wannan aya da mutun ya karanta kenan ya nuna ba shi ba shirka ba shi ba mushrikai. To haka ita kuliya, in ka karanta kuliya ayyuhal kafiruna, ce da su ya ku waɗannan kafirai wanda kuke kira na izuwa bauta ma wani ba Allah ba, la a'budu ma ta'buduna, ai ni bazan bauta ma abinda ku kuke bauta ba, wala antum abiduna ma a'budu, kuma ku ma ba masu bauta ma abinda nake bauta ma ba, wala ana abidu ma abattu, kuma ko nan gaba ni ban zaman to ba mai bauta ma abinda ku kuke bauta ba, wala antum abiduna ma a'budu, kuma ku ma ba masu bauta ma abinda nake bauta ma ba, lakum dinukum, na gare ku addinin ku na shirka, waliya din, ni ma na gare ni addini na na tauhidi. Kaga anan ka nuna cewa ba kai ba shirka, kuma ba kai ba mushrikai. Haka kul huwallahu ahad ita ma tana wanke bawa game da shirka. Kul huwallahu ahad ce Allahn da ya cancanta a bauta masa shine Allah wanda yake makadaici. Allahu samad, Allah wanda yake abin nufi da bukata. Lam yalid wa lam yulad, ubangijin da bai haifa ba ba a haife shi ba. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wanda babu daidai da dai wanda ya zaman tutamka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ba wanda yake kama da shi. Dan haka shine hikima game da karanta waɗannan ayoyi ko waɗannan surori a cikin raka'o'i na alfijir, domin bawa ya zamanto ya wayi gari ya raba hanya game da shirka da mushrikai, wanda daman shirka ita ce laifin da ke sanya bawa ya tabe game da rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Waliyazu billah. Babu istihbab lil-ija'i ba'da raka'atayi al-fajri ala janbihi al-ayman wal hafi alayhi sawa'an kana tahajjada bil-layli am la. Ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha salla raka'atayi al-fajr irtaja'a ala shikkihi al-ayman. Rawahu al-Bukhari. Wa anha radiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yusalli fi ma bayna ay yafruga min salati al-isha'i ila al-fajri 11 raka'a yusallimu bayna kulli raka'atayn wa yutiru bi wahida fa idha sakata al-mu'adhdhinu min salati al-fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'ahu al-mu'adhdhin qama faraka'a raka'atayn khafifatayn thumma badaja'a 'ala shikkihi al-ayman hakaza hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhinu lil-iqama. Rawahu Muslim. Qawluha yusallimu bayna kulli raka'atayn hakaza huwa fi Muslim wa ma'anahu ba'da kulli raka'atayn. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha salla ahadukum raka'atayn al-fajr falyabtaji' 'ala yamini. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin mutum yayi kishingide bayan ya sallaci raka'o'i biyu na gabanin alfajir, ma'ana mutum ya dan kwanta ya dan yi kishingide. In aka ce ija, wato shine mutum ya kwanta kenan akan hakarkarin shi wanda yake na dama, an gane ko shine yace babu istihbabi lil-ija'i ba'da raka'atayi alfajr ala janbihi al-ayman. Babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin kwanci akan hakarkari na dama bayan mutun ya sallaci raka'o'i biyu waɗanda suke na alfajir. Kenan mutun ya dan yi haka ya kwanta a bangaren shi na dama, haka ya tada kanshi haka, ko kuma in kwanta ma ya dora kansa kenan ya zamanto ya dora kanshi akan tafinsa haka, shine ake kira litija. kenan ba kwanci riran ba, mutum ya kwanta akan hakarkarin shi na dama, kenan in ma ya tada kanshi ya yi haka, ko kuma ya kwanta haka ya dora kanshi kenan kan tafin hannunsa, shi ne ake kira nafija. Shi ne sai malam ya ce wala hafsi alaihi, da kwadaitarwa akan yin wannan kwanci, domin yin wannan kwanci sunna ne. Sawa'an kana tahajjada bil-laili am la, sawa'an wato wai mutum ya yi wasu nafilfilinsa a cikin dare ko bai yi ba, ko da baka yi nafilfili ba, baka yi tahajjudi ba, sallah ta dare, to an so mutum ya yi wannan kwanci bayan mutum ya sallaci raka'o'in alfajir. Dalili a nan shi ne malam ya zo da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, take faɗa, take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza salla raka'atayi alfajr, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sallaci raka'o'i biyu na alfajr, ya qaja'a ala shikkihi alayman, tace yakan kwanta akan hakarkarinsa na dama. In ya sallaci sallah ta alfajr haka yake, sai ya dan kwanta akan hakarkarinsa na dama. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. A takaice wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin yin wannan kwanci bayan mutum ya yi raka'atul fajr. Sana hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli fi ma baina ayyafuga min salati al-isha'i ila al-fajr 11 raka'a, wato bayan gama sallar isha'i zuwa sallar asuba, a wannan tsakani tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sallaci raka'a 11, raka'a 11 tace manzon Allah yakan yi qiyamul layli da su. Yusallimu baina kulli raka'atayn, tace yakan salamci tsakanin dukkan raka'a biyu. Wa yutiru bi wahidatin, sannan sai yayi wutri da raka'a daya, kenan raka'a 11 yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama biyar, sai manzon Allah ya tashi ya zo da raka'a daya, ita ce matsayin wutri. Wannan kenan nau'i daga cikin nau'ikan kenan qiyamul layli na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yakan yi raka'a 11. 11 nan ku da yake Aisha tace ba a wani wata ba, ko a Ramadan tace manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11. Wannan yana nuna mana saukakawa, wato ga sauki wato a cikin musulunci, saboda anan raka'a 11 ce, kuma 11 nan bakin iya iyawarka, abinda ka iya na karatun alqur'ani shi zakai. In Allah ya sa ka haddace wani kaso mai yawa na karatun alqur'ani, to anan sai ka tsawaita waɗannan raka'o'i 11 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita. In ma baka haddace ba wani kaso, in ka iya dauka ka karanta, to ba laifi, zaka iya daukan alqur'ani kana karatu da shi kenan, kana gani kai tsawaita a ciki. In ma baka iya ba, in daga alamtar kai fa zuwa suratul nas ka iya, to wannan sai kai qiyamul lailin ka da su, domin sura 10 ce. An gane ku, sai kai a ƙarshe, kuma sannan sai kai wutri. Kuma yana daga cikin nau'ikan wutri shafa'i da wutri, kenan in kai raka'a 8 kenan kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, in kai sallama 4 sai ka tashi ka so da raka'a 3 a jumulce, sai a ƙarshen ta 3 zaka zauna kai tahiyya ka salamce, kenan wannan raka'a 3 gabaɗin su ne wutrin abinda ka sallata. Domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wutri da raka'a 3, kenan a 11 in kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, in kai sallama 4 sai ka zo da raka'a 3 a jumulce, sai a ƙarshen ta 3 zaka zauna kai tahiyya ka salamce. To shine anan tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance tsakanin gama sallar isha izuwa wato sallar asuba, manzon Allah yakan sallaci raka'a 11. Yusallimu baina kulli raka'atayn, yakan salamci tsakanin dukkan raka'a biyu, ma'ana in yayi biyu ya salamci, in yayi biyu ya salamci. Tace wa yutiru bi wahida, sai yayi wutri da raka'a daya. Fa idza sakata almu'adhdhinu min salati alfajr, idan ladani yayi shiru game da kiran sallah na sallar asuba, ma'ana yayi kiran sallah ya gama, wata bayyana lahu alfajr, kuma ya bayyana cewa alfajr ya bayyana cewa lalle ya keto, waja'ahu almu'adhdhin, ladani ya zo masa yayi kiran sallah, kina ya tabbatar da cewa lokaci yayi, qama fa raka'a raka'atayn khafifatayn aisha tace sai manzon Allah ya tashi yayin raka'a biyu wadanda suke masu sauki sune kenan raka'atul fajr idan ya gama tace thumma qadja'a ala shikhi al-ayman haka za tace sannan sai yayi kishingide akan hakarkarin sa na dama tace haka yake yi hatta ya atiyahul mu'adhdhin lil iqama har sai mai sanar da shi cewa lokacin sallah yayi sannan ya zo domin in Bilal yayi kiran sallah wanda ke tabbatar da cewa lokaci ya shiga to manzon Allah yakan tashi kai tsaye yayi raka'atul fajr idan yayi manzon Allah sai yayi kishingida akan hakarkarin sa na dama sai Bilal ya zo ya ce masa sannan lokacin sallah yayi sannan manzon Allah ya fita sannan yakan tarar da shi har zuwa gida kamar yanda ya gabata a hadisi sai ya zo ya sanar da shi lokaci yayi sannan manzon Allah sai ya fito sannan Bilal sai ya tada ikama sannan ayi sallah al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi fadar Aisha kamar yanda malam yake fada yusallimu take cewa yusallimu baina kulli raka'ataini haka yake cikin Sahihu Muslim tace ma'anarsa ai ba'da kulli raka'ataini bayan dukkan raka'a biyu manzon Allah yakan yi sallama kenan in yayi raka'a biyu sai ya sallama kamar yanda hadisi ya gabata cewa yayi salatul layli matna matna sallah ta dare wato biyu ce kenan yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce a takaice wannan hadisi yana nuna mana yin wannan kwanci bayan mutun yayi raka'atul fajr kafin sallar asuba wato sunna ne kenan mutun ya dan kwanta akan hakarkarin sa na dama sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza salla ahadukum raka'atay al-fajr idan ɗayan ku ya sallaci raka'o'i biyu na al-fajr manzon Allah yace falyaqji ala yaminihi wato ya kwanta yayi kishingida akan hakarkarin sa na dama kaga wancan hadisai da suka gabata aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa ne in yayi raka'atul fajr kafin sallar asuba to yakan kwanta to wannan hadisi kuma sai yace mana idan ɗayan ku ya sallaci raka'o'in al-fajr manzon Allah yace ya kwanta akan hakarkarin sa na dama to wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana Ahmad Shakir Allah ya ji kansa a cikin ta'liqat da ya masu nanin Tirmidhi a ƙarƙashin wannan hadisi sai yake cewa game da wannan mas'ala ta kwanci bayan yin raka'o'i biyu na al-fajr yace akwai wasu manyan malamai guda biyu waɗanda sun zurfafa sun wuce gona da iri Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi cewa wannan kwanci wajibi ne kuma sharadi ne na ingancin sallar asuba duk wanda yayi raka'o'in al-fajr in dai bai yi wannan kwanci to bai da sallar asuba kaga wannan ai ya wuce gona da ni na'am to ina ga wanda bai yi raka'atul fajr din ba gaba daya kenan kwata kwata shi ma bai da sallar asuba to ya ce anan in kai raka'o'in al-fajr in baka yi wannan kwanci ba to baka da sallar asuba shi kuma game da maida masa martani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa sai da ya kai cewa wannan hadisi hadisin ƙarya ne kirkira shi akai kuma alhali hadisin hadisi ne ingantacce shi cewa hadisin wannan batil ne iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne nashi shi manzon Allah ya kai kwanta amma na cewa in ɗayan ku ya sallaci raka'o'in al-fajr ya kwanta akan hakarkarin sa na dama shi Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa cewa wannan hadisi ne batil ma'ana hadisin ƙarya ne na shi hadisin da ya umarni amma shi na cewa manzon Allah yana yi shi wannan hadisi ne tabbatacce to dan haka shi wancan Ibn Hazm bai samu ba shi ma Sheikhul Islam bai samu ba hadisin hadisi ne ingantacce iya abinda hadisin yake fa'idantarwa shi wannan kwanci sunna ce mustahabba in mutun yayi raka'atul fajr kafin kenan sallar asuba to an so mutun yayi wannan dan kwanci sunna kuma sawa'an mutun yayi nafilfili a cikin dare ko bai ba wanda hadisin yana nuna hikima game da yin wannan kwanci domin mutun ya dan samu nishadi ya dan huta kafin a tada ikamar sallar asuba kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi na cikin Bukhari da Muslim Aisha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla raka'atayil fajr, tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya sallaci raka'o'i biyu na alfajr, tace fa in kuntum mustayqizatan, inna kasance ina falke, haddathani, manzo Allah sai ya ringa mun hira, sai ya ringa santawa da ni, wa illa idan ku ina bacci ya faje a manzo Allah sai ya dan yi kishingida a bangaren hakarkarin shi na dama. Kenan wannan in ya gama nafilfilin sa na dare, alfajr ya keto yayi raka'atul fajr, in Aisha tana falke manzo Allah sai ya zauna ya ci gaba da hira da ita, in kuma tana bacci a wannan lokaci to sai ya kishingida akan hakarkarin sa na dama har akai lokacin da kenan ladani zai fito. Dan haka dai hikima game da wannan kunci kenan dan mutun ya dan samu nishadi kafin sallar asuba kenan. Amma anan mallan ya tafi akan cewa sawa'an kai nafilfili a cikin dare ko bakai ba, yin wannan kunci sunna ce mustahabba, kamar yadda yace idan ɗayan ku ya sallaci raka'o'in alfajr manzo Allah yace ya kwanta akan bangaren jiki bangaren hakarkarin shi wanda yake na dama. Dan haka dai a takeice wannan yana nuna mana wato muhimmancin ita raka'o'in alfajr ga ta har wani kunci gare ta na musamman wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.